Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakil Muhammad Mahmud yayi da daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez dake jamhuriyar Niger, Muhammad Ma'azu Umar Sanda, kan matsalar karancin ruwan sama da aka fuskanta a damunar bana da kwararowar hamada da kuma kwari wanda ya sa da yawa daga cikin manoma kauracewa gonakinsu, inda masana ke hasashen cewa za a iya fuskantar karancin abinci. A cikin shirin Noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya a makon jiya. Hamid Gareka,
ya za a kwatanta matsalar wadda hatta kai ga sauran manoma za su iya kaurace ma gonakansu? Shi an fuskanci haka,
za mu ce mutane sun kaurace ma gonarsu ko sun tsire ma gonarsu dangantare da rashin ruwa, amma abu ne wanda take waya ya zo shi, amma shi kasan abu tunkan yazo ake maganin shi tunda an ba a samu kamar da gudan yin ruwa. Shi wannan gudan yin ruwa gulabai su yake bada damar charge nap kenan kasa, an wannan kasa ta samu ta charge shi yake samu a samu ruwa a wadatacce a kasa kenan cikin rijiyoyi cikin forage kenan. Dangance da wannan yanayin shekara wanda mu samu kamar muna ganin mu samu wadataccen ruwa kenan, abu ne wanda yake iya wakana kenan. Kuma maganin ta wannan shine balle ma an kundi ba cikin kwanakan nan mai zawa gwamnati karkashin fuskar gidan gona, minista ta gidan gona zai lansan journey ta noman rani kenan. Noman rani za a shiga kenan, aka shiga noman rani, shi noman rani kaga an za a yi dole hidirwa, amma dangance da wannan matakai aka dauke su gaskiya shi ne hanya ta ne ake cewa ta maganin wannan kamar matsala ko da ta zo ta zo ta tunda an noma dukkan duniya an aka yi ruwa ya haida a ce kana jiran kamar ruwa sama kenan. Shi ko wannan hanya mine ce, wannan madatsa ce kamata a ce an yi bai ce wannan madatsa kenan. Akwai rijiyoyi wanda suke da ƙasa a yashi kuma a samu a yi manyan hudu ruwan shi an da yake kudin an da yake nesa gumin nisan shi aka samu ka hiddo, to nake ganin gaskiya insha Allah za a ciwo kan matsala bai ci haka nan saboda mi, saboda an ka dauka kaga magani dai da ka zo kace akwai magani an kashi gidan gona amma baka ba kyauta ce ake ce a bada da ka zo kace ka matsalar kwari aka tona malamai suka sa gani ha baka magani kyauta kamar inda hodi kaga har ga taki na ruwa ma kyauta da aka ba mu ba ga iri an ba mu irin ma mun kai mun bada nan noman rani akwai yanda muna to ka gani me sauraron ruwa ne kenan. Wani ruwa aka samu to insha Allah za a ciwo kan matsalar duka da take iya zawa. Ai an ka dauka bara, an ka dauki kamar lakasar communikin tabelot akwai wani sun suka kauce ma dangance da kamar karamci ko rashin ruwa a wadace kamar eka wajen 600 ko da 66 ne cikin communikin tabelot wanda mutane suka kauce kuma jeje ana samu wa'ansu dangance da ne ake cewa mun rashin wadatar ruwa. Mutakan da za a dauka shine na neman ruwa don an da yake an lishe ka kasa ta je ta abunga ta cinye shi kenan aka samu aka yasa a samu ruwa, an kuma ruwan yayi nisa aka samu aka yi rijiya wanda ta yi nisa kwarai aka yi rami mai tsawo a samu a ciwo kan matsala. Kuma na uku game da hudi babu kamar wannan madatsar ruwa, an wannan madatsar ruwa yanzu an ka diba akwai pizza ai kaga mai na hudi gwamnati ko ina yake shi yake yaki ya shiga nan ya shiga nan ya kawo proje shi ko proje zai kawo ai da sau dama dan rayuwar mutane ta yi kyau. To dangance da haka nan kaga ya zo shi pizza yanzu haka akwai wannan baraji ana yin baraji kin nan na pizza kenan aka samu kamalu biyu ko uku irin wannan akai to insha Allah duka wannan matsaloli ta ruwa a ciwo kanta.
Jihar Agadez jiha ce da ake fama da gurgusawar hamada ga manoma da take kai neman talakumi gonakai da dama kuma sai gashi an fuskanci karancin ruwa, hakan ba iya haddasa wasu kamar karancin abinci ko kuma karancin kayayyakin wanda ake fitarwa ta amfanin gona.
An ka dauka mama Agadez kadai ba dukkan Nijar wannan matsalar hamada tana zuwa kadan shine ake cewa desertification. Bai cin haka na akwai matsala alo ta biyu ita ce ta changement climatique changing yanayi kenan. Wannan changing yanayi shi ma kaga ita ma wata matsala ce diya in ka diba da lokacin nan anda ba ake ruwa diyawa yanzu sai kaga ruwan kada ake kuma da ake ruwa kada sai ga ana yin shi diyawa, to shi wannan kamar matsowar hamada akwai protection da berge da ake wannan an ka diba masu hannu da shi duka suna yi kuma wannan yana tsare wannan malmatsawar me ake ce mishi hamada kenan na hari. Na biyu akwai gargadi da ake ma mutane na dashe dashen ice, tunda ice shi ana dashen shi gaskiya yana rage wannan matsala ta hamada. Kenan shine ya kamata kuma da canjin yanayin mu ka gani, tunda an ga diba shekara na tun independence 1970 har zuwa yanzu kowane shekara gwamnati yana sallanan ta wata ta tuwa kuma ana dashe dashen ice. Amma wannan dashen ice da ake aka yi miliyar nawa ake shimka na ice, amma sai a bar su rashin tattalawa ne. Kenan ni kire na ga mutane ya kamata mutane su ci gaba da dashen ice, amma dashe ba shi kadai bane magani, sai an tattalin shi, tunda an ka dasa ka tahi ba kai ba komi, amma an kai tattalin shi shine alheri gare ka. To shine kenan mu matsalar hamada da kuma wannan kalmacin ruwa yana iya ya shahi kamar wajen abinci, amma aka dauki wannan matakai gaskiya ne a gani na kuma haka ne an Allah raza a ciwo kanshi na fara mu canza yanayi. Na biyu wannan itatuwa mu sashi kuma an muka sasu babaran su ba muke himin bisu da kawai muna tattalin su. Na uku akwai masanu da shi ne da yawa, yanzu an ka dauki wannan project Polo Euro da ake wadi akwai protection da bari da yawa in ka dauka cikin gurin da yake aiki, kuma kaga wannan yaki ne da wannan hamada. Akwai Brisbane da ake wannan shi ma bir kariya ce da hamada duka, duk wannan abin ana yi gaskiya bakin gulgudu hanyoyi ne na yaki da hamada.
Masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin daraktan ma'aikatar gidan gona na jihar Agadez Muhammad Ma'azu Umar Sanda da kuma wakil ma Agadez Hamid Mahmud sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Sannadin arziki mu shine uwa uba, kudin gano ma tushen arziki, kuka mu noma ya yi da shi gaba, karma wanda baya shine ta da mu sannadin.